الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 27 ga watan Shawwal shekara ta 2438 da 39 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 10 ga watan 7 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhidin ladi huwa haqqul ladi ala al-abid na ash-shaykhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
na'am da wuri amma da shi ko tsatsi shi da yake cewa tsatsi
to malamai sun yi bayani cewa ciki yakan iya kwantawa ya dau wani lokaci wanda yake mai tsawo gaye shi kamar yadda malamai suka faɗa shekara huɗu wasu sun kai shi har zuwa shekara biyar tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa ba maganar ciki ya kwanta ya dora akan wata tara da sauran shi kamar wata tara amma magabata sun tafi akan cewa yakan iya kwantawa shekara huɗu ko shekara biyar na'am
malam ina tambaya kan arona wanda yake kuma abin da yake zai yi bari a su kwakwa wani abu tana da inganci ko kuma da
arwala ba ta da bambanci da kai a fanko ko kai a buta da sauransu duk ɗaya ne a ko'ina kai arwala ɗaya ne kai ta abin ɗaki ko kai ta a waje duk ɗaya babu wata matsala ba na'am san da wannan ba shi dai hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin nau'ikan shahada mutumin da wato wuta ta cinye shi mutumin da gobara ta cinye shi wannan shahada ce in akan neman halaka Allah ya kaddara wuta ta cinye mutum nau'i ne na shahada saboda ba wani aiki ba ne ba wanda yake na saba ma Allah shi ne yake cewa wani harifu shahidu maza Allah ya ce wanda wuta ta cinye shi ta kone shi maza Allah ya ce shi ma shahidi ne amma ba yanda kuma mutum zai yi ganganci ya kai kanshi zuwa ga halaka domin kiyaye rayuwa abu ne wanda Allah ya wajabta mana kamar yadda ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku kuma ya faɗa wala tulku bi aydikum ila tahluka, kar ku miƙa hannayenku zuwa ga halaka. Idan aka ce at-tahluka, duk abinda karshen shi zai kai mutum zuwa halaka, to Allah ya haramta mana duk abinda ka san zai iya halakar da kai, to nisantar shi ya zama wajibi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun gama baban da ke bayani game da cewa duk wanda ya hakikance tauhidi sakamakonsa wato ita ce aljanna a gobe kiyama, kuma ba tare da an masa hisabi, ma'ana an lissafa ayyukansa, kuma ba tare da an azautar da shi ba. Kamar yadda bayani ya gabata, shi hakikance tauhidi baya kasancewa sai ta hanyar al'amura guda uku. Farko shi ne ilimi, ka san menene tauhidi. Idan aka ce tauhidi shi ne kadaita Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da yake banta da shi, don haka akwai tauhidul uluhiyya, akwai farko ne tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i was sifat. Ka san menene tauhidi, ma'ana haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake banta da shi. Abu na biyu, bayan ka yi ilimi, ilimin da kai sai ka kudurce shi a zuciyarka, don babu amfani game da duk wanda ya sani abu bai kudurce shi a zuciyarsa, to wannan kwata-kwata wannan ba shi da amfani. Ka yi ilimi kuma baka yarda da wannan ilimi, to ba shi da wani amfani. An gane ko? Ana magana kenan ilimi wanda yake na addini. In ka san abu cewa abin nan gaskiya ne, to ya zama wajibi a kanka kuma ka kudurce shi a zuciyarka. Sannan al'amari na uku, wato shi ne miƙa wuya da ji da bi ga shi abin da ka yi sani, ka kudurce a zuciyarka, to ka miƙa wuya da ji da bi. Duk abin da ya hukunta kenan a same ka kana aikata shi bakin gwargwadon shi. Duk wanda ya kasance haka shi ne ya hakikance tauhidi. Kenan al'amari na farko, dalili a kansa shi ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, kai sani lalle al'amarin babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face Ubangijin da ya halicci halittu. Wannan yana nuna kenan dole sai mutum ya yi ilimi, ka san menene haƙuƙuwa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dalili akan al'amari na biyu, cewa sai ka kudurce a zuciyarka, domin duk wanda ya sani abu inda bai kudurce shi a zuciyarsa, to wannan ba zai amfane shi, kamar yanda munafikai sun furta kalima ta la ilaha illallah amma ba tare da sun yarda da ita da zuciyarsu. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa dangane da waɗanda suka kafirce masa, lokacin da ake kiransu zuwa kadaita Allah a cikin ibada, sai suke faɗa ga manzon, a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Sun san ma'anar la ilaha illallah. Idan ka ce la ilaha illallah, dole duk wani abun bauta ka watsar da shi, ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Da haka anan su ba su yarda ba, ba su amince ba, don haka ba su kudurce a zuciyarsu kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Dalili akan al'amari na uku, cewa dole sai mutum ya miƙa wuya da shi da bi, shi ne fatar Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Ubangiji ta'ala ke cewa sababin abin da ya kai su wuta, domin sun kasance idan an ce da su la ilaha illallah, ku ce la ilaha illallah, ku miƙa wuya da ji da bi ga abin da ta hukunta, yastakbiruna, Ubangiji ta'ala ya ce girman kai suke, ba sa faɗa. Wa yaquluna, suna faɗa ga shi manzon da ke kiransu zuwa tauhidi, a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun, shi yanzu mu masu watsar da allolin mu ne mu daina bauta musu saboda fadar wani mawaki wanda yake mai tabin hankali. Kai zai Ubangiji ta'ala ya maida musu martani yace bal ja'a bil haqqi, sanadi manzanmu ya zo musu da gaskiya, wa saddaqal mursalin, kuma ya gaskatar da manzannin da suka gabace shi. Don haka dai a takaice wannan babi yana nuna sakamakon duk wanda ya hakikance tauhidi to zai shiga aljanna a gobe kiyama ba tare da an lissafa ayyukansa balantana azaba. Allah ya sanya mu daga cikin masu hakikance tauhidi. Yau za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. مالم الله يجيك أنسى na faɗa wannan babi ne na musamman. Abinda babin ya kunsa na bayani shine malam yace al-khawfu min ash-shirk, wato jin tsoro game da hada bautar Allah da wani. Lafazin ash-shirk ma'anarsa a yaren Larabci shine at-taswiya baina shay'ai, daidaita tsakanin abubuwa biyu su zamanto daidai ba wanda ya zarta wani, shine ake nihi da ash-shirk a Larabci. At-taswiya baina shay'ai, daidaita wato tsakanin abubuwa guda biyu. A shar'ance idan aka ce shirka, ma'anarta kamar yadda malamai suka faɗa, wato shine tasuwiyatu ghayrillahi ma'allahi fima huwa haqqun lillahi, daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da haƙƙi ne na Allah ke bantacce. A duk lokacin da bawa ya ɗauki wani abu wanda yake haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya sarrafa ga wani bawa daga cikin bayinsa, sawa'an mala'ika ne daga cikin mala'iku, ko manzo daga cikin manzanni, ko wani annabi daga cikin annabawa, ko wani wali daga cikin waliyai, to tabbas ya zama mushriki. In dai bawa ya ɗauki haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya sarrafa shi ga wani bawa, to wannan ya zama mushriki kai tsaye. Don haka ita shirka tana kasancewa a cikin rububiyya, kamar yadda tana kasancewa a cikin uluhiyya ko kuma al-asma'u was-sifat. Kamar yadda bayani ya gabata, idan aka ce tauhidur rububiyya shine ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir, kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da mallakar kowa da komai, haka nan kadaitar da shi game da halittar halittu, haka kadaitar da shi game da gudanar da lamura na bayi tun daga sama har izuwa ƙasa. A takeice kenan tauhidin rububiyya, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala game da mallakar kowa da komai, domin duk abin da yake cikin saman bakwai da ƙasan bakwai da abin da ke tsakankaninsu gaba ɗaya mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai. Kamar yanda yake walillahi mulkus samawati wal ardh, na ga Allah subhanahu wa ta'ala mallakar saman bakwai da ƙasan bakwai. Don haka duk lokacin da wani yayi da awar cewa akwai wani wanda yake da mallakar abin da yake cikin sama ko a cikin ƙasa banda Allah subhanahu wa ta'ala, to mutum yayi shirka a cikin rububiyya. Haka halittar halittu gaba ɗaya, saman bakwai da ƙasan bakwai da duk abin da ke tsakaninsu na halittu, gaba ɗaya halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi kadai ya halicce su, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai. Kamar yanda yake faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim, ash-shahid wa khalaqa kulla shay, Ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan komai. Kuma kamar yanda ya faɗa a cikin suratul A'raf, ala lahu al-khalqu wal amr, ku saurara ku tabbatar da cewa halittu gaba ɗaya da lamari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma haka ya faɗa a cikin suratul Zumar, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, Allah shine mahaliccin dukkan komai. Haka gudanar da lamura, duk halittun da suke cikin saman bakwai da wanda suke cikin ƙasan bakwai da wanda ke tsakankaninsu gaba ɗaya, Ubangiji ta'ala yake gudanar da lamuransu, shi yake tuka kowa da komai. Kamar yanda yake cewa yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ardi, Ubangiji ta'ala shi ke gudanar da lamuri tun daga sama har izuwa ƙasa. Duk halittun da suke cikin saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya, Ubangiji ta'ala yake gudanar da lamarinsu. Ko kuma a takaicen takaicewa, tauhidin rububiyya kace shine tauhidul ifradullahi azza wa jalla bi af'ali, kadaitar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ayyukansa. Shine muka yi bayani na daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala, halittar halittu, kashewa, rayasuwa, azurtawa, talautawa, janyo amfani, ije tsanani ko yaye shi, saukar da ruwa daga cikin girgije, fitar da tsirrai daga cikin ƙasa, tada alkiyama tare da sakauta ma kowa irin abin da ya shuka a rayuwarsa. Wannan kaɗan ne daga cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka duk wanda yayi da'awar akwai wani wanda yake iya halittar halitta banda Allah, ko wani wanda ke iya kashewa ko ya rayas ko ya azurta ko ya talauta ko ya janyo amfani ko ya ije tsanani ko ya yaye shi, to wannan yayi shirka a cikin rububiyya, ya sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala kishiya. Yanzu misali kamar ilimi, sanin gaibu, sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yake walillahi ghaibus samawati wal ard, kamar yanda yake kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah, kamar yanda ya faɗa wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, to duk wanda yayi da awar sanin ghaibu cewa zai iya bada labarin abinda zai zo nan gaba daidai da kyautawar ido, to wannan yayi shirka a cikin rububiyya. Sannan haka shirka tana kasancewa a cikin uluhiyya. Misali shi ne mutum ya ɗau wani abu mai sunan ibada ya sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, wanda nau'ikan ibada suna da yawa. Misali yanka, duk wanda ya ma wani Allah yanka wanda ya zama shirki, saboda yanka ibada ne. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka ya fada kuma fa salli li rabbika wanhar misali daga cikin ibada addu'a addu'a ibada ce duk wanda ya roki wani Allah subhanahu wa ta'ala abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah to wannan ya zama mushriki duk wanda ya roki wani Allah subhanahu wa ta'ala ya kirayi wani Allah da cewa ya kawo masa agaji janyo amfani ko ije masa tsanani janyo amfanin da ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah haka ije tsanani wanda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah to mutun ya zama mushriki dan haka addu'a ibada ce dan haka ubangiji ta'ala yace wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirun haka kuma shirka tana kasancewa a cikin al-asma'u was-sifat sunayen Allah da sifofinsa sunayen Allah da sifofinsa dan haka can ubangiji ta'ala yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malu to dan haka dai a takeice in aka ce shirka a shir'ance shine daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙi ne ke bantacce na Ubangiji subhanahu wataala shine ma dan yace al-khawfu min ash-shirk wato tsoro game da shirka tare da cewa wannan shine babi na hudu wato a wannan littafi farko dai malam ya mana babi wanda yake mana bayani game da sanin haƙiƙanin tauhidi kamar yanda yace kitabut tauhid sai yace wa qaulullahi ta'ala wama khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budun malan yakuru ayoyi a karkashin wannan babe da hadithin mu'az Allah ikara masa yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wama haqqul ibadi 'ala Allah al-hadith wannan babe malan yayi shi ne domin sanar da mu haqiqanin tauhid bayan wannan babi ma da sai biyo da babi na biyu shine babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru bihi min adh-dhunub baban dake bayani game da fadla ta tauhidi da abinda tauhidi ke kankare ma bawa na zunubai to anan malam ya zo da wato nasi na alqur'ani wanda yake tabbatar mana da fadla ta tauhidi shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amnu wa hum muhtadun wanda duk a cikin ayoyin da suke bayani game da fadala ta tauhidi wannan aya zaka iya sanya ta a layi na farko domin ubangiji ta'ala yana tabbatar da bayi waɗanda suka cancanci aminci a duniya da lahira sune masu tauhidi wanda ba su gauraye tauhidinsu da shirka sannan malam ya zo da hadisin da yake nuna fadala ta tauhidi kusan hadisi biyu ya zo da su a ƙarƙashin babin duk da cewa hadisin ɗaya bai inganta ba hadisin da annabi Musa alaihi salam yake roƙon ubangijinsa game da ya sanar da shi wani zikiri wanda zai ringa roƙonsa ta hanyarsa kuma ya ringa ambatonsa Ubangiji ta'ala yace ya Musa ce la ilaha illallah. Annabi Musa alaihi salam yace kullu ibadika yaquluna la ilaha illallah. Kullu ibadika yaquluna hadha yace ya Ubangiji na duk bayinka ai wannan zikiri suke fada. Ni ko ina buƙatar a sanar da ni wani kebantaccen zikiri wanda baka sanar da kowa ba. Ubangiji ta'ala yace ya Musa kaddara cewa saman bakwai da kasa saman bakwai gaba daya da duk wanda ke cikin su na halittu banda ni da kasan bakwai da duk abin da yake cikin ta na halittu gaba dayan su a dunkule a dora su akan tafin su ke ni yace wala ilaha illallah fi kibba kalima ta la ilaha illallah a dora ta akan tafin daya Ubangiji Ta'ala yace malat bihinna la ilaha illallah yace la ilaha illallah gaba ɗayan su za ta rijaye su wannan hadisi yana tabbatar da fadala ta tauhidi bai inganta ba amma hadisi da bai kwaka ya tsaya matsayinsa kamar yadda dai bayani ya gabata wannan babi yana nuna fadala ta tauhidi da abinda tauhidi yake kankare ma bawa na zulubai sannan malam sai ya biyo da babi na uku shine yace babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bi ghairi hisabin wala azab baban da ke bayani game da duk wanda ya hakikance tauhidi ya tabbatar da shi to sakamakon sa zai shiga aljanna a gobe kiyama ba tare da an lissafa ayyukansa balantana azaba dan haka shi wannan babi na hudu ya kai matuka a wajen dacewa game da babukan da suka gabata saboda dama abinda ake da bukata da bawa farko ka sana abu ka san hakikanin shi to in ka sana abu ka san hakikanin shi me ya rage sai a maka bayani game da fadlarsa ka san menene fa'idar shi menene amfanin shi domin ka bada lokacin ka dukufa akan shi dan haka da yake nan wannan babi na farko sai biyo babi baya da babin da ke nuna fadlar ta tauhidi ba dan komai ba kenan dan mu'minai wato su kwadaita su dukufa su bada lokacin su akan sanin tauhidi bayan haka sannan kuma sai ya biyo baya da babi na uku wanda yake nuna sakamakon duk wanda ya hakikance tauhidi wato shine aljanna abuwa kiyama kenan in ka sanin abu ka san fadlarsa ka san yanda zaka hakikance shi ka tace shi kenan to dan haka wannan babi na hudu sai babi wanda ke bayani game da jin tsoro game da shirka domin ita shirka ita ce kishiyar tauhidi domin in kace at-tauhid shine wato al-ifrad kadaitawa in kace ash-shirk shine at-tasuya daidaitawa kenan duk abin da ka daidaita shi da wani kenan wannan ka maida shi cewa abokin tarayya shi kenan abin da yake kishiyar tauhidi wato shine shirka don haka kamar yanda malamai suke faɗa suke cewa baya wadatar mutum a ce ya sani tauhidi tsantsa kuma yana aiki da shi tare da ya jahilci abin da yake shiyance shi in har ka sani tauhidi tsantsa kuma kana aiki da shi to ka tabbata cewa ya zama wajibi akan ka ka sani abin da yake shiyance tauhidi shine shirka me yasa dan kar a je a wayi gari ka auka a cikin shirkar kamar yanda magabata suke faɗa Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa yushaku an tunqaba qural islami yake cewa urwatan urwa idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al-jahiliya Umar yake cewa igiyoyin musulunci yace an kusa a warware su ɗaya bayan ɗaya an gane ko igiyoyi na musulunci wanda musulunci ya tuka ya tsara mana komai yace an kusa a warware su ɗaya bayan ɗaya sai yace idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al-jahiliya in har waɗanda ba su san jahiliya wato suka faru a cikin musulunci aka wayi gari mutanen da ba su san jahiliya ba suka kasance a cikin musulunci to an kusa wannan abu da musulunci ya tuka ya tsara to a ringa warware su ɗaya bayan ɗaya me yasa saboda duk wanda bai sani jahiliya bai sani maguzanci yakan iya aikata wani abu na maguzanci shi a iya tunaninsa yana gani cewa al'amari ne mai kyau alhali ko abu ne wanda yake ya kai matuka a wajen rashin kyau don haka duk wanda bai sani jahiliya bai san shirka da wato ta yanda shirka take shigo ma bawa da nau'ikanta da hadarinta to ba mamaki a wayi gari ya fada cikin shirka duk mutumin da bai san ta ba baka san shirka ba baka san ta ina shirka take shigo ma bawa baka san nau'ika na shirka baka san hadarinta ba to ba mamaki a wayi gari wal iyazu billahi mutum ya fada cikin ta yanzu ne ya kai mafi yawan mutane zaka ga suna kai kawo wajen bokaye saboda ba su san jahiliya ba san menene hadarin shirka ba
sun sani cewa Allah shine mahadincin kowa da komai kuma shine abun bautar mu, to amma ba su san menene shirka ba. Mutum sai ya je wajen boka, boka ya sanya shi cewa amma aljani yanka, ko a zo a yi da wani azo ya zo da wani abu wanda abun tsantsarsa sarrafa ibada ne ga wani Allah subhanahu wa ta'ala. Ba komai yasa haka fa illa rashin sanin, wato abin da yake shiyanci tauhidi shine shirka. Yana in an sanar da mutum tauhidi, to a yi kokari a sanar da shi shirka da hadarinta. Kamar yanda wani daga cikin magabata yake cewa wa biddu yuzhiru husnahu biddu, sai yace wa biddi hata tabayyanu al-ashya'u, wa biddu yuzhiru husnahu biddu, duk wani abu kishiyar shi shike bayyanar da wato kyawunsa. Sai yace wa biddi hata tabayyanu al-ashya'u, abubuwa sukan bayyana su fito fili a sababin hada su da kishiyarsu. Duk in kana so ka gane hakikanin abu, to hada shi da kishiyarsa. Don haka malamai suka ce babu wanda ke sanin kima ta koshin lafiya sai wanda ya kwanta rashin lafiya. Idan baka taba yin rashin lafiya ba, to baka sanin cewa lafiya abu ce wanda take mai kimar gaske. Kamar yanda mutum baya sanin kima ta haske sai idan ya fada cikin duhu, duk wanda ya taba shiga cikin duhu to shine yake sanin cewa haske yana da kima. Kamar yanda ba wanda yake sanin kima ta ruwa, wato sai wanda kishirwa ta cin masa. Kamar yanda ba wanda ke sanin kimar abinci, wato sai wanda yunwa ta galabaitar da shi. Kamar yanda ba wanda ke sanin kimar zaman lafiya da aminci sai wanda ya fada cikin tsoro da firgici. Kaga yanzu idan ka ɗauki misali lafiya menene kishiyarta, rashin lafiya haske menene kishiyarsa, duhu wadata menene kishiyarta, talauci. To dan haka kasancewar a nan kenan ba wanda yake sanin wadata abu ce mai kima sai wanda wato ya fada cikin talauci. Duk wanda yayi talauci a baya, to in ya samu wadata to yakan san cewa wadata abu ce wanda take mai kima. Amma duk wanda ya tashi bai taba dandanar talauci ba, to baya sanin kima ta wadata. To dan haka ba wanda yake sanin dadin tauhidi, wato sai wanda ya ci jahiliya, wanda ya san menene shirka. Mutumin da aka ringa wasa da hankalin shi, ana yawo da hankalin shi, a kullun a firgice yake, wannan in ya dandani zaki na tauhidi, to wannan ya fi kowa sanin kima ta tauhidi. Yanzu misali ka dauka waɗanda suke kamar misali sababbin musulunta, irin waɗanda suke a ƙasashen Turai da sauransu, galibi idan ka ɗauke su sun fi mu sanin, wato sun fi mu sanin kima ta musulunci. Me yasa? Saboda kasancewar sun ci jahiliya, sun ci jahiliya. Amma duk mutumin da bai ci jahiliya ba, to baya sanin kimar musulunci. Kai da ka tashi ma uwaye da kakannu duka a musulmi ka same su. Dan haka zaka ga galibi waɗanda suke sababbin musulunta sun fi kowa ruhu da addini. Saboda me yasa? Sun fi kowa sanin kimar shi. Kuncin da suka shiga a baya, to sun samu warwara a cikin wannan musulunci, dan haka suke ganin musulunci ya fi komai kima a rayuwa. To dan haka anan shine malam ya zo da wannan babi na cewa al-khawfu min ash-shirk, wato jin tsoro wato game da shirka. Shine malam sai ya ce wa qaulullahi azza wa jalla, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, lalle ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, ubangiji ta'ala na gafarta duk abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya so gafarta ma daga cikin bayansa. Lafazin an yi shiraka bihi, wato yushraka fiil mudari ne wanda an hana an hada shi da an wanda take al masdariya dan haka kenan anda abinda ke bayan da fi tawilin masdar lafazin an yushraka bihi ka dauke shi ai al ishraku bihi ko kuma ka dauke shi ai ishrakan bihi ka zo da shi a matsayin nakira inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani dan haka anan malamai suka ce lafazin inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wannan nassi ne wanda yake tabbatar da cewa in dai shirka ce da ubangiji subhanahu wata'ala sawa'an babban shirka ko karamar shirka in dai bawa ya mutu yana aikatawa to Allah ya yi alƙawarin ba zai gafarta masa ba tare da cewa daga cikin al-muhaqqiqun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa maganganun sa sun dan saba akan wannan mas'ala wani lokaci yakan ce an yushraka bihi ai al-ishraku bihi ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani me yake nihi kinan shirka babba karamar shirka Allah yana iya gafarta wani lokaci sai ya ce ishrakan bihi lafazin ishrakan bihi na kira ce fi siyakin nafi kuma siga ce daga cikin siyagul umur kenan koma wace shirka ce da babbar shirka da karamar shirka idan mutun ya mutu yana yi bai tuba ba to Allah ya alƙawarin ba zai gafarta masa ba in babbar shirka ce kai tsaye makomar sauta in karamar shirka ce to ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljanna da gwalgwadon imanin sa ko mun kankanta shi amma bayan azabtar da shi sai an azabtar da shi akan wannan layi kamar yanda insha Allah za mu ga baban da ke nuna mana wato nau'i daga cikin nau'ikan shirka cewa akwai karamar shirka kamar irin su rantsuwa da wani Allah subhanahu wata'ala an gane ko rantsuwa da wani Allah subhanahu wata'ala da sauransu za mu ga insha Allah ta'ala kadan daga cikin nau'ika na wato shirka karama shine anan dai a takaice ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle ubangiji ta'ala baya gafarta ma bawa hada bautarsa da wani kenan duk bawan da ya mutu yana shirka Allah ya alƙawarin ba zai gafarta masa ba sai ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ta'ala na gafarta abinda ke kuma bayan shirka ga wanda ya so daga cikin bayansa duk wani aiki na zunubi da bawa yake aikatawa sawa an misali sata ne ko kisan kai ko shan giya da sauransu manya-manyan laifuka in bawa ya mutu akan wannan aiki bai tuba ba to wannan yana karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wa ta'ala idan Allah ya ga damar yafewa ya yafe masa ya kai shi aljanna kai tsaye idan bai ga damar yafe masa to zai azabtar da shi gurgudan laifinsa a ƙarshe a kai shi aljanna in dai aiki ne wanda yake koma bayan shirka dan haka anan sai mu gane hadarin shirka ita kadai ce laifin da in bawa ya mutu yana yi Allah ba zai yafe masa ba amma duk wani laifi da bawa yake aikatawa komin girman laifin daga cikin manyan laifuka in dai ba shirka bane to Allah yana iya gafarta ma bawansa kamar yanda hadisi ya gabata hadisin da ke nuna mana fadula ta tauhidi Ubangiji ta'ala yake faɗa yake cewa ya ibnu Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'in la ataituka bi qurabiha maghfira Ubangiji ta'ala yace ya kai dan Adam kaddara cewa za a wayi gari kiyama ka same ni da cikin kasa gaba ɗaya ga zunubai cikin sama da kasa gaba ɗaya a ce zunubin ka ne kai kadai Ubangiji ta'ala ya ce sun malakita ni la tushriku bi shay'a sannan ka hadu da ni halin baka hada bautata da wani baka shirka Ubangiji ta'ala ya ce la ataituka bi qurabiha maghfira rantsuwa nake da girma na da guwaya ta zan zo maka da cikin kasa ga gafara dan haka ita wannan aya tana tabbatar da cewa duk wani laifi da bawa zai mutu a kan shi yana aikatawa a matsayin shi na mumini wannan aiki yana karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wata'ala yana karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wata'ala dan haka ka rantsaye ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala da bugun gaba mutun ya mutu akan wani laifi babba kace ai wani ana wuta waye fada maka ko da kofin giya mutun ya mutu a hannu a matsayin shi na musulmi baka da hujjar za ka ce dan mutane karuwa tana cikin shashanci Allah ya karbi rayuwarta a matsayin ta na musulma baka da hujjar da za ka ce in rutaci wanda ya kashe kanshi baka da hujjar za ka ce dan mutane gaba ɗayan su wannan sai ka tura su karkashin mashi'atar Ubangiji subhanahu wata'ala matsayin su matsayin bayin shi in ya ga dama ya yafi musu in ya ga dama ya azabtar da su gurbadin laifin su a ƙarshe ko mun kankantar tauhidin su aljanna za a kai su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana shine anan yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta ma bawa hada bautar shi da wani kenan anan in bawa ya mutu sai ka kaddara cewa idza mata ala zalik in ya mutu yana shirka kenan amma in yana raye yana shirka da Ubangiji subhanahu wata'ala wa'azi ya cin masa ya daina wannan shirka to Ubangiji ta'ala ya gafarta masa domin Ubangiji ta'ala ya faɗa qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وبنجي تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم تشي دسو وبنجي تعالى يقول يا كوباينا ودندا kuka wuce gona da iri game da kawunan ku kuka aikata ayyuka wadanda basu dace ba ubangiji ta'ala yace la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna game da jin kai inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a domin ubangiji ta'ala shike gafarar zunubai gaba daya kuma wanda zunubi ne in dai bawa ya tuba to Allah na karban tuban sa sawa'an babban laifi ne daga cikin manyan laifuka ko shirka ce mutun yake in dai ya tuba ubangiji ta'ala na karban tuban sa kamar yanda a cikin suratul furqan ubangiji ta'ala yake cewa wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا Ubangiji ta'ala ya ce bayin Allah na gari wanda ake kiransu ibadur rahman Ubangiji ta'ala ya ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar su ne waɗanda ba sa bauta ma wani abun bauta na daban tare da Allah ma'ana ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq kuma ba sa kashi rai wanda Allah ya hana a kashi sai in ta cancanci kisa ugo da kali ubangiji ta'ala yace wala yazunun kuma ba sa zina sai yace wa man yafa'al zalika duk wanda ya aikata wannan abubuwa da aka zana yalqa asama wato zai hadu da wani zinubi wanda yake mai girma wanda zai iya halakar da shi wa ba'af lahu al'azabu yawmal qiyama kuma za a lullunka masa azaba a ranar kiyama wa yakhlud fihi kuma zai dawwama a cikin azabar muhanan yana wulakantacce sai yace illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya kyautata imani da ubangijinsa wa amila amalan salihan ya aikata aiki nagari wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wadannan sune wanda ubangiji ta'ala ke canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahim kaga anan laifuka ne ubangiji ta'ala ya zano amma a ƙarshe sai ya ce daga cikin laifukan akwai kisan kai akwai zina kuma akwai shirka sai ya ce amma illa man taba sai wanda ya tuba dan haka wanda ke shirka da ubangiji subhanahu wata'ala idan yana cikin kaidi na rayuwa ya kyautata tuba ga ubangiji subhanahu wata'ala to Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata da shirkar da yake dan haka kenan wannan aya tana nuna duk wanda ya mutu yana shirka to wannan Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta masa ba dan haka wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana girman hadari wanda yake da shirka. Babu wani laifi daga cikin laifuka wanda Allah yayi alƙawarin cewa idan bawa ya mutu yana aikatawa bai tuba ba, ba zai gafarta masa in banda shirka. An gane ku, duk wani aiki na sako da kasali in dai bawa ya mutu yana aikatawa bai tuba ba, to Allah yana iya yafe masa. Amma in shirka ce Ubangiji Ta'ala baya gafarta masa. Don haka na daga cikin abu na biyu wanda ke nuna girman hadari na shirka kamar yadda za mu iske hadisi, akwai aya wadda za ta iya shigowa a nan, amma saboda takaita littafin malam bai zo da ita. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul ma'ida: laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masihu ibn maryam wa qala al-masihu ya bani isra'ila abudu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Ubangiji ta'ala yace tabbas duk wanda yace Isa dan Maryam Allah ne, Ubangiji ta'ala yace tabbas ya kafirta. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masihu ibn maryam, duk wanda yace al-masihu Isa dan Maryam Allah ne ya cancanta a bauta masa, Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya faɗa haka tabbas ya kafirta. Sai yace wa qala al-masihu, shi kansa annabi Isa alaihi salam yace ya bani Isra'ila, yace ya ku jikokin Yaqub, mutanansa kenan wanda aka turo shi zuwa gare su sune bani Isra'ila. Kamar yadda yace wa rasulan ila bani Isra'ila anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, shine anan yace wa qala al-masih Isa dan Maryam alayhi salam yace ya bani Isra'ila ya ku jikokin Yaqub, yake cewa wa qala al-masih ya bani Isra'ila ibudullaha rabbi wa rabbakum, yace ku kadaita Allah a cikin ibada, shine ubangiji na shine ubangijin. Wa qala al-masih ya bani Isra'ila ibudullaha rabbi wa rabbakum, yace ya ku jikokin Yaqub ku bauta ma Allah, ku kadaita Allah a cikin ibada, shine ubangiji na shine ubangijin, ni ma ba ni da wani abun bauta in banda shi, kuma ba ku da wani abun bauta in banda shi. Sai yace innahu man yushrik billahi, lalle yanda al'amarin yake ku sani, man yushrik billahi duk wanda ya hada bautar Allah da wani yake shirka, faqad harrama Allahu alaihi aljanna, tabbas Allah ya haramta masa aljanna. Kina anan sai ka kaddara innahu man yushrik billahi, duk wanda ke shirka da Ubangiji subhanahu wataala wa mata ala zalika, ya mutu akan wannan shirka bai tuba ba, faqad harrama Allahu alaihi aljanna, tabbas Allah ya haramta masa aljanna. Wa ma'awahu an-nar, makomarsa ita ce wuta, daman ɗayan biyu ne, fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, in ma bawa ya kasance aljanna ko ya kasance a wuta, to duk wanda aka haramta masa aljanna to makomarsa ita ce wuta. Shine yace faqad harrama Allahu alaihi aljanna, Allah ya haramta masa aljanna. Wa ma'awahu an-nar, makomarsa ita ce wuta, wa ma lil-zalimin min ansar, Ubangiji ta'ala yace mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su ba su kariya game da azabar Allah. Kaga wannan aya tana ƙara nuna mana girman hadarin shirka, duk wanda ya mutu yana shirka to makomar shi wuta ce, Allah ya haramta masa aljanna. Haka aya wadda ke cikin suratul Hajj, fadar Allah subhanahu wa ta'ala: hunafa'a lillahi ghayra mushrikina bi wa man yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Ubangiji ta'ala yace hunafa'a lillahi, ku zamanto masu karkace ma komai, kuna masu fuskantar wato kadaita Allah a cikin ibada, komai ku juya masa baya, ku dukufa akan wannan addini, addini na gaskiya, ghayra mushrikina bi, ba kuna masu hada bautar Allah da wani. Sai yace wa man yushrik billahi, duk wanda ya hada bautar Allah da wani, faka annama kharra minas sama'i, tamkar wato ya surmiyo ne daga samaniya, fatakhatafu at-tayru, wani tsuntsu ya warce shi kafin ya kawo kasa, wani tsuntsu ya warce shi, aw tahawi bihi rihu ko kuma iska ta jefa shi fi makanin sahih cikin wani bagire wanda yake mai nisa wanda zai iya halaka. Misali ne a nan Ubangiji ta'ala yake sanya mana game da duk wanda ya hada bautarsa da wani tamkar a ce ya surmiyo ne daga samaniya can ululuwa kafin ya zo kasa wani tsuntsu ya warce shi ya shiga wata duniyar rashi ko kuma iska ta jefa shi wuri mai nisa inda kwata-kwata ba zai samu wannan tsira ba inda zai iya halaka. A takaice ayar tana nuna duk wanda ke hada bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala to yana cikin wato halaka, halaka wadda take mai nisa. To dan haka a takaice wannan aya tana nuna mana hadarin shirka, kenan duk wanda ya mutu yana shirka abu na farko Allah ya yi alkawalin ba zai gafarta masa ba, duk wanda Allah ya yi bai gafarta masa ba kuma komar shi wuta. Abu na biyu duk wanda ya mutu yana shirka babba Allah ya haramta mishi aljanna. Abu na uku duk wanda yake hada bautar Allah da wani to jininsa ya halatta. Abu na hudu hannun dukiyar shi ta halatta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah. Ko kuma riwaya da take cikin sahih Muslim, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an umarce ni da cigaba da yakar jama'a sai sun ce la ilaha illa Allah. Idan sun faɗi la ilaha illallah, maza Allah ya ce faqad asamu minni dima'ahum, tabbas wato sun tsara jinanansu game da ni, jininsu kenan bai halatta ba na zubar da shi. Wa amwaluhum, haka sun tsara dukiyoyinsu illa bi haqqil islam, sai dai da haƙƙi na musulunci. In kisan kai ne mutum yayin da ganganci to a wannan lokaci jininsa ya halatta a zubar da shi ko kuma abin da yake kama da haka daga cikin abubuwan da ke halittar da zubar da jinin musulunci. Sai ya ce wa amwaluhum, hakanan sun kare dukiyoyinsu sai dai da haƙƙi na musulunci kamar zakka da sauransu. Kina anan kaga duk wanda yake shirka da Ubangiji subhanahu wataala da jininsa da dukiyar shi gaba ɗaya halakai. Wannan yana nuna mana hadari na shirka, kuma duk a cikin wani zalunci babu zalunci mafi girma sama da hada bautar Allah da wani. Shine laifin da yafi kowane laifi girma, kamar yanda Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam, yace wani laifi ne yafi kowane laifi girma a gun Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsar cewa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, shine da zaka sanya ma Allah kishiya halin kuma ka san da cewa shi ya halicce ka, ka dauki wani haƙƙi na shi ka sarrafa ga wani. Dan haka anan kenan abubuwa ne biyar, abubuwan da ke nuna girman shirka da hadarinta. Abu na farko sai ka ce shine zalunci wanda babu zalunci sama da shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim. Abu na biyu sai ka ce shine laifin da Allah ya yi alkawali duk wanda ya mutu yana yi Allah ba zai gafarta masa ba. Abu na uku sai ka ce shine laifin da in bawa ya mutu bai tuba ba to makomar shi wuta ce. Abu na hudu sai ka ce shine laifin da ke halitta zubar da jinin bawa. Abu na hudu sai ka ce kuma shine na biyar, shine laifin da ke hadatta wawu shi dukiyar bawa ta zaman to ganima. Sannan sai ya ce wa qala al-khalilu alayhi salam, wato badadin Allah subhanahu wa ta'ala, amincin Allah ya tabbata a kansa, shine annabi Ibrahim alayhi salam. Ubangiji ta'ala ya rike shi a matsayin badadin sa, kamar yanda yake faɗa mana a cikin suratul nisa, yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadallahu ibrahima khalila walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana allahu bi kulli shay'in muhita. Ubangiji ta'ala yace wa man ahsanu dina, ai babu mafi kyawu ga addini sama da wanda ya meka wuyarsa, ya meka fuskarsa da ji da bi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wadda ba amillata Ibrahim hanifa, ya bi hanyar Ibrahim alayhi salam, wadda ba amillata Ibrahim, ya bi wannan addini na Ibrahim alayhi salam hanifan, wanda Ibrahim alayhi salam ya karkata gabarin komai, ya dukufa ga bautar Ubangijinsa. Sai yace wattakhadha Allahu Ibrahim khalila, Ubangiji ta'ala ya riki Ibrahim alayhi salam matsayin wadadin sa, ya maida shi a matsayin wadadin sa. Wannan shine matsayi wanda ba kowa bai same shi daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala, face annabi Ibrahim alayhi salam da fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake fada mana a cikin hadisi sahihi, yake cewa inna Allah attakhazani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila, law kuntu muttakhizan minan nasi khalilan lattakhadhtu Abu Bakr khalila, au kama qala. Manzon Allah yace ku san da cewa Allah ya rike ni, ya maida ni a matsayin badadin sa nake, kamar yadda ya maida Ibrahim alaihi salam badadin sa. Manzo Allah yace inda zan maida wani a matsayin badadi na daga cikin mutane, manzo Allah yace wallahi da na maida Abu Bakr shine cewa badadi na. Dan haka in aka ce khulla tafi mahabba, kenan khulla fokal mahabba ce, badadanta tafi soyayya. Shi badadi shine so wanda yake na karshe, wanda ya hada jini ya keta ko ina jiki. Dan haka anan shine malai yace wa qala al-khalil alayhi salam, badadin Allah shine annabi Ibrahim alayhi salam, wato ya fada yana mai roƙon Ubangijinsa, yace wajulubni, yace ya Allah ka nisanta ni, wa baniya ka nisanta ƴaƴana, anna abuda al-asnam game da bautar gumaka, anna abuda anan an fi tawilin masdar ay min ibadati al-asna, ya Allah ka nisanta ni, ka nisanta ƴaƴana game da bautar gumaka. Me yasa Ibrahim alayhi salam yake wannan addu'a na cewa Allah ya nisanta shi da ƴaƴansa game da bautar gumaka? Sai yace rabbi innahunna abdalna katiran minan nas, yace ya Allah domin su fa gumaka, wato sun batar da dewa daga cikin mutane, sun batar da dewa daga cikin mutane, bautar gumaka ta halakar da mutane masu yawa. To anan roko ne Ibrahim alayhi salam yake, yace wa junubuni, yace ya Allah ka nisanta ni. Lafazin wa junubuni wato an ciro shi ne daga wato aljam, shine ma'ana gefe, kenan ai waje alni fi janibin wa ibadatu al-asnam fi janibin akhar, ma'ana Allah ka raba hanya ta, ka sanya bi hannun riga da bautar gumaka, ni a can gefe, su a can gefe, kenan kar ma mu hada hanya. Dan haka wannan addu'a da annabi Ibrahim yayi, wannan yafi kai matuka game da yace imna'ani wa baniya min ibadati al-asnam, yace kamar yace ya Allah hanani ni da ƴaƴana game da bautar gumaka, nan cai wajulubni, ma'ana ka raba hanyata da bautar gumaka, kenan ni a bangare guda, bautar gumaka a bangare guda, kar ma mu hada hanya, kenan mu yi hannun riga da gida. Shine yace wajulubni, ya Allah ka nisanta ni, wa baniya wato da ƴaƴana, anna abudal asnam game da bautar gumaka. To anan wasu malamai suka ce wa baniya anan yana nihi ƴaƴansa, tare da cewa magana mafi rinjaye anan zuri'a sai yake ne, kamar yadda a cikin suratul baqara yayi addu'a ne yake cewa rabbana waj'alna muslimaini laka, sai yace wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, yace rabbana waj'alna muslimaini laka, yace ya Allah ka maida mu zamantu masu meka wuya da ji da bi gare ka. Kenan wannan yana addu'a da shi da dan shi Isma'il alayhi salam lokacin da ya gina Ka'aba, sai yace wa min zurriyyatina, ya Allah daga cikin zuri'ar mu ka sanya ummatan muslima tallaka al'umma wadda take mene kauya da ji da bi gare ka kage kenan zuri'a sai yake ma wannan addu'a kuma haka lafazin ayar ne yace da yace wajunubni sai yace wabaniya kage wabaniya wannan jami'i tare da cewa annabi ibrahim alaihi salam ba a san yana da wasu yaya illa yayansa guda biyu isma'il da isha dan haka anan malamai suka ce wabaniya abinda yake nihi zuri'arsa to dan haka anan ubangiji ta'ala ya karba addu'arsa ga wasu daga cikin zuri'arsa wasu ko Allah bai karba ba an gane ko ba duka ba Allah ya karba wasu daga cikin zuri'ar tashi sun zamanto masu tauhidi wasu kuma masu hada bautar Allah da kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a wata addu'ar Allah ya karba wata addu'ar kuma Allah bai karba ba kamar yadda yayi addu'ar cewa kar Allah ya sanya al'ummarsa ta zamanto tana cin kanta suna yakar juna Allah bai karbi wannan addu'a ba daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'ar cewa kar Allah ya halakar da al'ummarsa da irin azabar da ya halakar da al'ummun da suka gabata Allah ya karbi wannan addu'a kuma ya ci gaba da addu'a ya ce ya Allah kar ka sanya al'umma ta yakin ta zamanto tsakankanin ta zamanto suna cin kansu Allah ya ki karbar wannan addu'a bai amsa ba to dan haka anan kenan wannan addu'a da annabi Ibrahim yayi na cewa wajudubuni wa baniya ya Allah ka nisanta ni wa baniya da zuri'ata anna abudal asnam game da bautar gumaka Allah ya karba game da wasu daga cikin yayansa wasu ko ubangiji subhanahu wataala ne karba ba daga cikin zuri'ar tashi yanzu idan ka dauka banu Isra'il shi kokin annabi Yaqub ne alaihi salam shi kuma Yaqub alaihi salam jika ne na annabi Ibrahim alaihi salam domin dan Ishaq ne domin dani wanda yake na Ishaq kamar yanda can ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul Hud lokacin da mala'ikun Allah subhanahu wataala suka yada zango a gidan Ibrahim alaihi salam lokacin da suke kan hanyar su ta wucewa zuwa buranan mutanen annabi Nuh domin halakar da su shine ubangiji ta'ala yake cewa wa basharnahu bi isha wa min wara'i isha ka yaqub mun bashi albashir da samun da isha bayan isha kuma zai gaji kanshi shine yaqub alaihi salam to su kuma banu Isra'il ƴaƴa ne na Yaqub alaihi salam domin Yaqub alaihi salam sunan shi ne Isra'il kamar yadda ubangiji ta'ala yace kullu fa'ani kana hillal li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-Tawrah kamar yadda kuma cin yace ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'anu wa min zurriyyati ibrahima wa isra'ila sai ce wa mimman hadaina wa ijtabaina to kaga su ko banu isra'il me suke da yawa daga cikin su an same su bautar gumaka kamar yanda suka riki maraki a matsayin Allah bayan annabi Musa alaihi salam ya tafi zuwa miqati kaga ga waɗannan shikoki na Ibrahim alaihi salam Allah bai karbi ba addu'a shi me yasa saboda sun dukufa akan bautar gumaka kamar yanda kuma wasu daga cikin su suka maida cewa Uzairu shine Allah kamar yanda yace wa qalatil yahudu Uzairu ibnullahi wa qalatil nasara al-masih ibnullah zalika qawluhum bi aqwahihim yudahibuna qawlan ladina kafaru min qabl qatalahum Allahu anna yufaku ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushriku kuma in ka dauka su wadanda suke dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai domin shi yana daga cikin yayin Isma'il dangin shi ɗayan Isma'il jikoki ne na annabi Isma'il alaihi salam ga su irin su Abu Lahab duk dangantarsu ta kai ga Isma'il alaihi salam to amma sun hada bautar Allah da wai dan haka dai anan kenan Allah ya karba addu'ar Ibrahim alaihi salam ga wasu daga cikin zuri'arsa, wasu ko Ubangiji subhanahu wata'ala bai karba masa ba wannan addu'a saboda wata hikima ta shi. To anan wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana hadarin shirka, wanda ga ya Imamul Hunafa shine Annabi Ibrahim alaihi salam, an gane ku, wanda ake kiran shi Imamul Hunafa, shugaban masu tauhidi kenan. Imamu shugaba daga cikin masu tauhidi, shi kansa yana jin tsoro game da hadarin shirka. Ya roki Allah cewa kar Allah ya Allah ya roki Allah cewa Allah ya nisanta shi game da botar gumaka. To ina ga mu wanda Ibrahim alaihi salam, wanda Ubangiji subhanahu wataala ya zabe shi, ya tankade, ya rauraye, ya zabe shi, ya turo shi a matsayin manzo, amma duk da haka yana jin tsoro game da fadawa zuwa shirka. Kenan nahnu min babi aula, mu muka fi dacewa game da jin tsoron shirka mu dauki mataki mu kama sababi. Menene sababi? Mu sani menene haƙƙin Allah, mu nemi ilimi na tauhidi, kuma mu san menene yake shiyance shi, sannan mu dukufa ba dare ba rana mu yi ta'addu'a cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya kare mu game da shirka. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.